azi ka bahaushe mai saka kai bane wannan da ake fada halinsa da tauri tuntuni mai ban haushi bahaushe mai kan bashi ya bane baiwa aina ya ma amma ka wasar tuntuni mai al'adu na kiriki amma ya wasar tuntuni ambar kunya a farko dan aina ya ta ai ya daina tawakkali dan hausa yana yin kwaɓe wani ya yi halin bature to jama'a ya azami wani ya yi na balarabe kuma ga bambancin na ra'ayi wani halin shi na dan china kuma ga shi da kwaɓe wani ya yi halin igbo wani ya rawa wai ya za'ayi bahaushe mai yasa baka zauna al'adar ka ba bahaushe mai yasa baka yarda da mai kaunar ka ba bahaushe mai yasa baka kyautata al'amuran ka ba bahaushe mai yasa baka damu ka gyara gidan ka ba bahaushe mai yasa baka kyautata ƴaƴayen ka ba bahaushe mai yasa ka bi wanda ayo bai kai ka ba bahaushe mai yasa matarka ba za ka ji kanta ba bahaushe mai yasa aure ba kama kafarka ba bahaushe mai yasa baka damu ka mallaki naka ba zaman ka gidan haya kullum baka canja halinka ba bahaushe mai yasa bashi baka damu ka ci shi ba bahaushe mai yasa baka damu ka maida hakkin shi ba baka tsoro na Allah ko baka yarda faɗan shi ba Allah kai magani bahaushe ya bani tuntuni halin matar bahaushe na mini ciwo tuntuni akwai sakaci a sabata sannan mata adani mata yin kwalliya a gida da mijinta zai gani mata da tawakkali laifi na mijinta take gani ga tsoron kishiya kullum muninta take gani bata yin tarbiya ƴaƴanta ta bar su kara zube Allah kai magani bahaushe ya bani tuntuni mai ban haushi bahaushe mai kan bashi ya bani bari maula sana'a da yawa ko wace za ka yi Allah bai san bara ka bari haƙuri da aure ka yi akwai sana'ar gurago ka saki da rini ku yi akwai jima idan ma babu ƙafafu sai a yi akwai noma marar jari ka fito da wuri ka yi akwai saka makafi don Allah ku fito ku yi ku tare ku yi mahuci ku yi tamar mada ku yi bahaushe ya bani bayo Allah zamani bahaushe ya bani bahaushe wai ya zami bahaushe ya bani hausawa wai ya zami bahaushe yau ana nuna ka ana zance gari Allah ya ba mu baiwa ga yara ba jumbari yara ba sa karatu wannan ba mu da uziri Allah kai magani bahaushe lallai ya bani Allah kai magani bahaushe wai ya zami Allah kai magani hausawa wai ya zami